الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور مهدثاتها، وكل مهدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله لنا مريتنا الصبر حدوغ وترمضان الشكرة تدبو ايد الدري حدود أربعين دبقوا هجرا من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة. وندي ديدي دا شرند ايد وتنبيو الشكرة تدبو بيد شرند شدن ميلادية. Daga masallacin Uthman ibn Affan wanda ke wusaitu a cikin birnin Abuja. Kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya karba aikin mallan, amin. Allah ya karba mana baki. Yace tambaya ta game da hadisan ko hadisin da yayi hani akan magana idan liman yana huduba, amma za ka ga wasu musamman ƴan agaji suna hidimomi da magana, menene matsayinsu? Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya ne asali hadisi ya hana a yi magana idan ana hudubar juma'a, to amma idan akwai larura ana iya yin magana. Wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tsaka da hudubar sallar juma'a, sai ga wani mutum ya shigo masallaci kuma ya san ba a magana an liman yana huduba, amma sai tsaya ya kalli annabi yana kan mambari ya ce, kai mana addu'a, dukiya ta halaka, hanyoyi sun tsaya, mana fari ya yi fari, da haka dabbobi suna mutuwa, amfanin gona yana mutuwa, kuma kai kawo na kasuwanci ya samu matsala, da aka kai mana addu'a. Kaga wannan magana ce ana huduba, amma mene ta maslaha ta larura? Nazala bai masa fada ya ce kai ba a magana ana huduba ba, take fa annabi ya daga hannu yayi addu'a. Suka ce lokacin da annabi ya daga hannu yana addu'a sama babu wani alaman hadari, amma kafin ya soke hannu sai ga hadari ya hadu.
Sallallahu alaihi wasallam.
Sai da aka yi sati guda ana ruwa-ruwa bai tsaya ba. Da juma'a ta sake kewayewa, manzo Allah yana kan mimbari yana huduba. Kowannan mutumin ko wani shi ma sai ya shigo, sai ya sake cewa ya ma'aikin Allah kai mana addu'a, dukiya ta halaka. Ma'ana kuma ruwa yayi yawa, yanzu yana ta tafiyar da amfanin gona, yana ta kashe dabbobi, yana rusa gidaje. To anan ma annabi bai masa fada ya ce kai in ana huduba ba a magana ba, saboda magana ce ta larura. Sai manzo Allah ya sake daga hannu ya ce, ya Allah, wannan ruwan a janye shi daga nan, a yi daji da shi. To suka ce nan take, sai sama ta yayi da hadarin ya kauce, ruwan ya kafe. To wannan ya nuna ana magana in ta larura ce ko liman yana huduba. Sannan wata rana wani mutum ya shigo masallaci, manzo Allah yana huduba, amma ya zo yana ta tsatsallaka mutane. Sai annabi ya dakatar da hudubar ya ce, ijlis faqad azaita, zauna a inda kake, ka cutar da mutane. Wata rana sayyidina Umar yana huduba, sai ga sayyidina Usman ya zo masallaci a makare, kuma da ya zo a makaran, da ya zo a makare, Umar sai ya dakatar da hudubar ya ce da Usman, yanzu da girmanka kake makara, baka zo sallar juma'a akan lokaci ba, har sai da aka fara huduba. Sannan sayyidina Usman ya gaya masa uzurrukansa. To da haka dai wannan da ire-irensu yana nuna in akwai larura ana magana, amma in ba wata larura haka kawai to ba a magana. Da haka hadisin da yake kar ai magana yana nufin magana wacce ba ta larura ba. Waɗannan hadisan kuma suna nuna ana iya magana in ta larura ce, kai ba wai a huduba ba ko a cikin sallah. Ana magana in ana sallah? Ba a magana. Allah ya ce hafizu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Zaid dan Arqam, ɗaya daga cikin sahabbai, yace kafin wannan ayat ta sauka mun kasance muna magana in muna sallah. Idan kana sallah wani ya maka sallama sai ka amsa, sai ka ce dan jira ni, Allahu akbar, kuma ka idan da sallah.
Lada.
Yace to amma sai maganganun suka fara yawa, sai ya zama ba tsari. to sai Allah ya saukar da aya hafizu ala salawat was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin ku kula da salloli musamman sallar al'asr kuma ku tsayu ga Allah kuna masu shiru Zaid yace fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam tunda wannan ayat ta sauka sai annabi ya hana mu magana a sallah duk in muna sallah ba ma magana to amma kowace iriyan magana a ita ma banda talarura yanzu da liman yana sallah sai ya rafkanuwa me ake yi wa liman
subhanallah
a madadin ya su ruku'u sai ya tafi sujjada me za ku ce masa
subhanallah
to da kace subhanallah sai ya tsaya wani yace subhanallah sai ya ruku wani sai subhanallah duk kuka rikita shi da subhanallah to sai a samu wani yace liman zama zaka yi wannan magana ta yi domin in ba da wannan magana ba to rikita shi za ku yi kai wani lokaci ma in liman din ya rikice sai ya juyo ya ce muku wai me kuke nufi ne sai ku ce ai kaza da kaza muke nufi sai a ci gaba wannan shine al-kalamu li islahi salah magana dan gyaran sallah ba laifi bane malamai sun yadda ana ginta domin wata rana annabi yana sallah a madadin ya yi raka'a hudu sai ya biyu ko azhar ce ko la'asar da ya raka'a biyu sai ya sallama sahabbai suka yi shiru kowa yana jin nauyin yawa annabi magana to a cikin mutane akwai wani mutum sunansa Zuliya Daini shi mutumin ƙauye ne manzo Allah yana zolayar mutanen ƙauye da haka shi baya shayin ya gaya wa annabi magana irin wannan ba kamar su Abubakar da Umar ba shi ne ma mai ruwa ya ce wa fil qaumi Abubakar wa Umar sahaba ay yukallimahu wannan rafkanuwar da annabi ya yi sallama daga raka'a biyu a madadin hudu akwai Abubakar da Umar a ciki duk da kusancin su amma sun kasa masa magana to shine shi Zuliya Daini ya tashi ya ce ya Rasulullah aqsiratis salatu am nasita ya ma'aikin Allah rage mana sallar kai ko mantuwa ce sai manzo Allah ya ce lam tuqsar wa lam ansa ba a rage ba kuma ban manta ba sai ce a ban nasita lallai dai ka manta shi dai sai annabi ya kalli sauran sahabbai ya ce a sadaka Zuliya dai abinda ya faɗa wai gaskiya ne sallar an rage suka ce gaskiya ne an rage ba ta kai hudu ba sai manzo Allah ya tashi ya cika to anan sai malaman fiqh suka ce sallah ce mai raka'a hudu akai biyu aka tsaya kuma akai ta wannan surutun a ciki duk a cikin sallah ake yanzu dan da annabi ya tashi bai yi sabuwar kabbara harama da sabuwar iqama ba kawai kabbara yayi karo biyin kaga kenan duk maganganun a cikin sallah aka yi dan gyaran sallah da haka magana in ta gyaran sallah ce ba laifi kai wani lokaci maganan ma ba da sallar take da alaka ba amma tana da alaka da wani abu mai muhimmanci yanzu misali kana sallah sai kaga yaranka yana rarrafe zai tafi rijiya sai kace ba a magana sallah sai kace kai ku kamo shi kuma duk a sallah ka ci gaba da sallar ka amma karkai ta iyayen mu fulani wani ba fulatani ne saboda kunya irin ta dan fari wai yana sallah fa ya ga ɗansa zai fada rijiya a shi yana gefe ma shi ke ba sallah yake ba ya ga yaro zai fada rijiya akwai kunyar dan fari sai yake to na ga wani abu zai kasance amma ba zan fada ba sai ya kasance yaro ya tafi tiryan tiryan sai da ya fada rijiya tsindin sai yake ya kasance to da ka zance in dan gyaran sallah ne ana yi ko a hudu ba in dan larura ne ana yi amma in ba haka ba ba a yi ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mace mai ciki da kuma tana shayarwa za ta ci gaba da azumi koko za ta ci gaba in za ta iya idan mace tana da ciki kuma za ta iya azumi ta yi kayanta ko mace tana shayarwa kuma za ta iya azumi ta yi kayanta amma idan ba za ta iya ba to za ta sha kuma in ta sha ba ramawa za ta yi bacciyarwa za ta yi tana karkashin fadin Allah wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ga waɗanda suke azumin su kai shi da kyar da su dungoshi da wahala to waɗannan sai su ciya sai su sha azumin su amma sai su fidiya me fidiyar shine Allah ya ce ta'amu miskin ciyar da miskin shine sai a dafa abinci a samu mutum mabukaci a bashi gwargwadon abin da zai ishe shi ya ci a lokaci guda matsayin azumi ɗaya kenan in ka tara mutum 30 ka basu to matsayin azumi 30 duka kenan in mutum ɗayan ne sai ka bashi abincin safe da na rana da na dare wanda zai ishe shi to a matsayin azumi uku kenan duk ci ɗaya azumi ɗaya na'am ya tambaya yake assalamu alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullah Allah ya kara wa malan lafiya da albarka. Amin. Allah ya kare mu baki da. Yace malan ina son karin bayani akan alwala kamar yadda naji bayani akan cewa ana iya fara alwala ta kafa maimakon farawa da wanke hannu, ina iya farawa da wanke kafafu. Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Haka ne malaman mazhabobi guda hudu sun yi sabani akan cewa shinjeranta alwala dole ne ko ba dole bane. Imam Ahmad dan Hanbali an gane ko da Imam Shafi'i suka ce dole ne kamar yadda Qur'ani ya faɗa, a fara wanke fuska, a wanke hannaye zuwa gwiwar hannu, sannan a yi shafakai, sannan a wanke kafa. Allah yake idza kumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Da ka suka ce sai an jira kamar yadda wannan aya ta faɗa. Imam Malik da Imam Abu Hanifa suka ce ba dole bane, suka ce saboda jerantawar a larabci jerantawa iri-iri ne. Akwai kalmomin da idan aka yi amfani da su wajen jeranta zance baya nuna dole sai an yi na farko sannan ai na biyu sannan ai na uku. An gane ko? Kamar wawun, in aka ce wa wa wa, to al'adafu bil wawi la yufidu tartiba wala tarafi. Idan ka ce da kana Muhammadu wa Ahmadu, kaga Muhammadu ka fara fada, amma sai ka ce wa da Ahmadu, to a larabci ga wanda ya san larabci ba zai ce kana nufin Muhammadu ne ya fara zuwa ba, zai iya yiwa Ahmadu ne ma ya fara zuwa, domin al'adafu bil wawi la yufidu tartiba wala tarafi. Amma idan adafi ne da thumma thumma kaza thumma kaza thumma kaza, to shi wannan yana nuna dole sai da na farko ya fara faruwa sannan na biyu. To Allah da zai jiranta bai yi amfani da thumma ba, sai amfani da wawo. To ga wanda ya san larabci ya san nan ba dole yake nufin sai an yi na farko ai na biyu sannan ai na uku ba. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, sai ce wa aydiyakum, bai ce thumma aydiyakum ba. Wa arjulakum ila almarafiq, bai ce thumma arjulakum ba. Wamsahu bi ru'usikum, bai ce kun mamsahu bi ru'usikum ba. Ina fatan fahimci wannan. To shi yasa Imam Malik da Imam Sha'a da Imam Abu Hanifa suka ce jirantawa ba dole bane, sunna ne. Abinda suke nufi da ba dole ba, da yanzu mutum zai fara alwala da wanke kafa, ya dawo ya shafa kai, ya dawo ya wanke hannu, suka ce sallar sa tayi, baka da hujja da zaka bata masa sallah. Sai dai ka ce ya saba wa sunna, amma sallar sa tayi, alwalar sa tayi. To amma ga ra'ayin farko, ra'ayin Imam Ash-Shafi'i da Imam Ahmad dan Hanbali, su da suka ce wajibi, da zaka saba waɗannan da aya ta faɗa, suka ce alwalar ka bata yi ba, da kan kai sallah haka ba sallar ka bata yi ba. To shi amfanin irin wannan sabanin a musulunci, duk wanda kai yayi wani lokaci zaka yi wani ba da sani ba, wani lokaci zaka yi bisa ga mantuwa, sai daga baya ka tuna, to ya hukuncin sallar ka? Koda kana da ra'ayin wancan ra'ayin na cewa dole a jiranta, yanzu ka riga kai sallah amma alwala ba jirantawa kai ba, kuma lokaci ya wuce sai ka ari wannan ra'ayin kuma na wannan mazhaba, da haka ba sai ka maimaita sallar ka ba. Ko kuma in wani ya ce shi wancan zai yi, ba za ka yi fada da shi ba. A irin waɗannan mas'alolin su ake kira da almasailul ijtihadiyya, ba a fada. Allah ya kawo irin waɗannan mas'alolin ne dan ya san mutane suna iya sabawa, to akwai sabanin da ba a fada akan sa. Kai kai naka ni in yinawa, naka bai tura naka ba, nawa ba nawa bai tura naka ba, ina fata an fahimta. To shi ma kuma kamar yadda na gaya mana a abin da aya ta ambata, suka ce hannuwa guda biyu ne a jikin ɗan adam, ƙafafuwa guda biyu ne a jikin ɗan adam, kuma in an zo alwala duka wanke su ake. To amma wanne ake fara wankewa? Dukansu sun tafi akan cewa da mutum zai fara wanke hagu, sannan ya wanke dama a hannu ko a ƙafa, alwalarsa ta yi, domin su hannaye a matsayin gaba ɗaya suke. Da haka su a su ana iya sabawa, ana iya gabatar da hagu akan dama ko dama akan hagu, amma me ya fi shi ne a fara wanke daman sannan a wanke me
hagun,
saboda duk inda Allah zai faɗi dama da hagu a Ƙur'ani, daman yake fara faɗa kafin ya faɗi me hagun. Fa ashabul yamini ma ashabul yamin, an gane ko? Wa ashabul maimana ma ashabul maimana, wa ashabul mashmati ma ashabul mashama. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi, dama Allah yake fara faɗa kafin hagu. Da haka in ka fara wanke dama kafin hagu ba kai laifi ba, wannan shi yafi shi sunna take ta nuna, amma saba masa kuma baya bata alwalan mai alwala. ina fata an fahimci wannan shi yasa an samu daga cikin sahabbai akwai wanda in sun tashi alwala sukan nita ba a jera ba ba wai dan su saba wa sunna ba a dan su nuna mana yin hakan ba laifi bane dan wani lokaci akan nuna wa mutane ilimi dan su san cewa ba abin da suka saba gani fa kadai shine ilimi ba dan wata rana duniya za ta iya jefa ka ka tafi wani waje kaga mutane suna yin sabanin abin da ake a garin ku to kar ka je ku yi fada wannan shine amfanin fada da bincike na ilimi yanzu wanda yake zuwa aikin haji ko umra zai je ta ganin abun mamaki zaka je akan matsalar kabalu kadai a harami kai ta ganin abubuwan mamaki wani zaka ga haka suke kabalu su a garin su
Allahu Akbar
wani zaka ga cibiya suke tallafowa haka kasa kuma duk maganganu ne na malamai wasu ma zaka ga haka suke yi
Allahu Akbar
wani kuma kaga haka zai yi wani kuma haka zai yi an gane ko duk wannan matsaloli ne na ilimi a wajen kabbara harma kadai wani sai ya ce Allahu Akbar sannan zai daga hannun wani kuma zai ce ya fara daga hannun sannan ya ce Allahu Akbar wani kuma yayi tari duk matsaloli ne na ilimi duk malamai sun fada kowanne ana iya yi manzo Allah wani lokaci yayi wancan wani lokaci yayi wancan sallallahu alaihi wasallam mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya ji kan mahaifa wa alaikum assalam rahmatullah amin sai yace wanda ya sayi fili plot a matsayin kadara ko kadara afik kenan yace kuma yayi shekaru bai sayar ba kuma bai gina ba yaya zai fitar da zakkarsa kowace shekara zai yi zakkarsa ko sai bayan ya siyar da shi to abin tambaya filin na siyarwa ne ko na afid ne kadara din da ka faɗa domin shi fili ko gida idan ka saye shi ne kawai kadara afid ka ajiye ba dan property bane ba juyawa kake ba to ba a yi masa zakka in yau kana da gidaje sun kai miliyan amma ba siye kake ka siyar ba kawai ajiyewa kai ba a yi masa zakka kamar gidan da kake zaune a ciki ne ana masa zakka kamar motar da kake hawa ana masa zakka duk abin da dan adam yake amfani da shi baya masa zakka na ire-iren waɗannan an gane ko amma idan fili ne na kasuwanci ko mota ce ta kasuwanci siya ake a siyar to wannan ana mata zakka duk shekara sai an yi baliyon dinta an hada da abin da ake da shi na kuɗi a hannu a fitar musu da zakka ko kafiyar ko baka siyar ba na fata an gani tambaya ta karshe ce assalamu alaikum Allah ya kara mallan lafiya aminu alaikum assalamu wa rahmatullah yace tambaya ta ita ce wanda wanka ya wajaba akan wanda yayi boyuwar hashafa to ita matar ita ma shin wanka ya wajaba akan ta wani bai san meye boyuwar hashafa ba boyuwar hashafa shine mutun ya sadu da mace daidai kan kaciyarsa ya shiga cikin farjinta iyanan kadai kan kaciyar shi ake kira hashafa da larabci to mutumin da ya sadu da mace ya zama iyakan azzakarinsa ne ya shiga farjinta amma bai yi releasin ba bai fitar da mani ba zai yi wanka ita ma za ta yi wanka domin manzo Allah ya ce izal taqalki tanani faqad wajaba al-ghuslu in dai kaciya biyu ta hadu ta namiji da ta mace to lalle sai an yi wanka wa illam yunzil koda ba a fitar da mani ba a wani hadisi yace idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunzil in dai mutun ya sadu da mace koda bai kai ga releasin ba da shi da ita duk sai sun yi wanka da sharadin in dukkan su baligai ne amma idan babba ne ya sadu da yarinya ko yaro ne ya sadu da babba to ita wankan ya wajaba akan ta banda shi domin ya halatta ai wa yaro aure tun bai balaga ba ba inda musulunci yace sai yaro ya balaga za a yi masa aure babu sai dai mafi yawan mutane ba sa yin aure sai sun balaga amma ai wa yaro auren gata tun bai balaga ba wannan ba laifi bane ai wa yarinya auren gata tun bata balaga ba laifi bane to a irin wannan yanayin wanda ya balagan shi wanka ya wajaba a kansa amma wanda bai balagan ba malamai suka ce wanka bai wajaba a kansa ba ajiya idan ba a manta ba mun tike da ƙarshen aya ta 195 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da haka yau zamu tashi farkon aya ta 196 fadin Allah wa akimul hajja wal umrata lillah me Allah yake
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
To yanzu zamu shiga magana akan aikin haji. Idan kuka lura da kyau, daga farkon suratul baqara Allah ya jeranto rukunin musulunci. Farko yayi magana akan imani, shine rukuni na farko na musulunci. Da aka yace alladhina yu'minuna bil ghaibi. Sai yace wa yuqimuna ssalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kaga anyi maganar imani, anyi maganar tsaida sallah, anyi maganar bada zakka. Kamar yadda yake wa aqimu ssalata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Kaga anyi maganar tsaida sallah, anyi maganar bada zakka. To yanzu a rukunin musulunci in kai maganar imani, kai maganar tsaida sallah, kai maganar bada zakka, saura ne azumi. To mun yi a baya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. To idan aka gama maganar azumi sai me? Sai aikin haji shine na karshe. To shine wa atimmul hajj wal umrata lillah. Da haka malamai suka ce idan ka lura daga farkon sura zuwa nan Allah yayi magana akan rukunin musulunci biyar daki daki. Ubangiji yace wa atimmu al-hajja kuma ku tsayi ku cika aikin haji wal umrata da umara lillahi ga Allah, ma'ana ku yi su dan Allah. To me ake nufi da cikawa da aka ce wa atimmu ku cika? To sai malamai suke magana guda biyu. Suka ce na farko abinda ake nufi da cikawa ku yi su yadda Allah ya ce a yi su, ba wai ku yi su kamar yadda kuka tashi kuka ga ana yi bisa ga al'adar garinku ba. Domin al'ada ba ita take koyar da addini ba, ba kallo a titi shi yake sa ka iya addini ba. Kana iya addini ne ta hanyar karatu ko kuma tambayar malamai su sanar da kai. To idan za ku yi ibada wannan hanyar za ku bi. Amma akwai mutanen da yawa sallar su kawai sun tashi sun gani ana yi ne, suna yi kamar ra'aitan nas. Azumin su sun tashi sun gani ana yi ne, ba su taba zuwa sau ɗaya wajen malami sun yi tambaya akan azumi ba, ba su taba ɗaukar wani littafi ko mun kankanta su sun karanta akan azumi ba. To wannan akwai matsala kwarai da gaske. Da haka idan Allah ya ce a yi abu, sai in an tambayi malamai, sai in an karanta, ake iya yin yadda Allah yake so. To idan mutum ya yi haka shine ya cika yadda Allah yake so. To shi Allah duk abin da ya umarce ka so yake ka yi shi yadda ya ce, ka yi shi yadda ya sa, ta hanyar ilimi, ta hanyar tambaya. To sannan malamai suka ce sallah da azumi da aikin haji da zakka kowanne akwai kalmar da ake faɗa masa in ana so a ce an yi shi yadda ake so ko yadda ake bukata. Yanzu kaga idan za ka ce wane ya yi sallah da larabci ko yana sallah irin ta shari'a, sai ka ce yuqimus salata ko iqamis salah, tsaida sallah, ba a cewa itimamus salah. To haka nan ita kuma zakka, ba a cewa iqamus zakka, ba a cewa itimamus zakka, sai dai a ce me? Ita'uz zakka. An gane ko? To shi kuma aikin haji ba za a ce iqamul haji ba, ba za a ce abin nan ita'ul haji ba, sai dai a ce me? Itimamul haji. To amma mu a Hausa ba mu da yalwar kalmomi, sai muke dunkule su, sai a ce ya cika sallah, ya cika zakka, ya cika azumi, kowanne cikawa. Amma su da larabci ba haka bane. In sallah ce ka yi ta cikakkiya sai a ce aqamas salah, in zakka ce yayi ta cikakkiya sai a ce ataz zakka, in azumi ne yayi sai a ce sama, in za aikin haji ne sai a ce atamma to shi yasa Allah ya ba annabi Ibrahim yace wa ibrahim wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma kunna tuna yayin da ubangiji ya umarci annabi Ibrahim da wasu ibadoji fa atamma hunna sai yi su yadda Allah yake so shine a wani waje yace wa ibrahim alladhi waffa da ibrahim wanda ya cika duk abin da aka sa shi ba wanda ya tauye ba wanda ya rage to da haka shi yasa a qira'ar abdullah dan mas'ud wa aqimul hajj wal umrata lillah qira'ati shadha amma tafsiriyya abinda ake nufi kalmar aqimu din bi ma'ana aqimu yadda iqama iqamatus salati take ma'anar cika sallah to haka itmamul hajj wal umra shi kuma yake ma'anar cika aikin haji da umra to da haka ibnu mas'ud yake karanta wa aqimul hajj wal umrata lillah ku tsayar da aikin haji da umara kuma ku yi su dan Allah da wannan ayar wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce aikin haji da aikin umara dukan su wajibi ne domin Allah ya dunkule su anan kuma ya ce a cika su wa atimul hajja sai ya ce wal umrata lillah da ka haji wajibi ne umara ma wajibi ce to amma wannan ba shine ra'ayin jumhur ba jumhurin malamai sun tafi akan cewa ita umara nafila ce mustahabbi ce sunna ce ba wajibi bace da mutum zai rayu bai umara ba a rayuwarsa bai kiyin wajibi ba ko da yana da iko sai dai lada mai yawa ya kubuce masa amma mutum ya rayu yana da kudin zuwa aikin haji bai je ba to yayi laifi babba domin shi aikin haji wajibi ne ga wanda ya samu iko kamar su wajibcin sallah suka ce dalilin da ke nuna haji wajibi ne banda umara ayoyin da suke magana akan hajin shi kadai banda umara kamar fadin Allah walillahi alal nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila kaga anan bai ce ba walillahi alal nasi hajjul baiti wal umra ba fadu umara ba haji kawai aka fada wa azim fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum kaga wa azim fil nasi bil haji ba a ce wal umara ba da haka aikin haji shine farilla umara sunna ce umara nafila ce umara mustahabbi ce amma shi ku haji wajibi ne ga duk wanda ya samu iko ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ayyuhan nas inna Allah kataba alaikumul hajj fa hujju ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin haji ku je ku yi aikin haji kaga bai ce ba Allah ya wajabta muku aikin haji da umara sai yake aikin haji kadai fa hujju ku yi haji sai aqra ibn al-hadis sai daga cikin sahabbai sai ya daga hannu yace a fi kulli amin ya rasulullah kowace shekara sai mun yi aikin haji amma aikin Allah sai annabi ya shuru bai kula shi ba ya kauda kai ya sake tambaya a fi kulli amin ya rasulullah kowace shekara sai mun yi sai annabi ya sake kauda kai ya sake kin kula shi sai da ya sau uku sannan sai manzo Allah yace zaruni ma taraktukum duk abin da nayi shuru ban gaya muku ba kar ku sake tambaya ta shi law qultu na'am lawajabat wa lam astata'tu da na ce eh to da yanzu aikin haji ya zama wajibi akan ku duk shekara sai kun yi kuma da ba za ku iya ba to da ka aikin haji wajibi ne amma fa sau daya a rayuwa kuma ya zama ka je shi da balagarka duk mutumin da aka yi haji aikin haji da shi yana yaro karami irin hajjin gata iyayensa ne mawadata suka dauke shi suka tafi da shi aikin haji to fa bai aikin haji na farilla ba har yanzu ana bin sa haji kuma wannan ladan ma ba nasa bane na iyayensa dai shi dai ya je maka ya sha zanzan
ba da ladan
domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya taho aikin hajjin sa na bankwana hajjatul wada sai ya hadu da waɗansu mutane akan hanya su ma sun taho aikin haji kuma su ma musulmai ne amma da yake ba zamanin social media bane ba su san annabin ba da haka da aka yi kicikus akan hanya sai manzo Allah ya ce manil qaumu su waye waɗannan su kuma suka ce min khas'am yan kabilar khas'am ne sai suka ce wa man anta to kai kuma mai tambayar mu wane ne kai sai ya ce ana rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam
ni ne annabin da labari ya ishe muku cewa kaza 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 kuma ya kiran ku zuwa ga aikin hajji to daga nan aka yi gaisuwa aka girmama juna aka yi kaza to wata mata ta taho da dan yaron ta karami a goye sai ta ga ta samu damar tambaya sai ta daga shi tace ya rasulullah ali hadha hajj ya ba aikin Allah wannan yaron karami idan naje aikin haji da shi shi ma aikin hajjin sa yayi sai manzo Allah ya ce na'am walaki al-ajru eh amma ladan naki ne ba naka bane to shine malamai suka ce duk wanda aka yi aikin haji da shi yana yaro bai balaga ba to fa in ya girma ya samu wadata sai ya rama baka cewa aini an taba yi da ni da babana lokacin ina yaro a babanka dai ya je da kai makka ka sha zanzan an yi hoto an dawo amma aikin haji har yanzu Allah yana binka bashi to da haka aikin haji wajibi ne amma umara ba wajibi bace ba shi yasa ma akwai kira'ar Amir ibn Shuraihil Ash-Sha'bi ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbas ne tabi'i ne yakan karanta wa atimul hajja wal umratu lillahi amadadin wa atimul hajja wal umrata lillahi domin idan ka karanta da wannan kira'ar ta Sha'bi tana nuna hajji daban umara daban wa atimul hajj shi haji ku cika shi kaga kenan shi wajibi ne wal umratu ita kuma umra lillahi ta'ala ce amma ba wajibi bace ba to da haka malamai suka ce lalle dai aikin haji ana so a cika shi umra ma ana so a cika ta to me ma'anar cikawa har ila yau suka ce yana daga cikin ma'anar cikawa ita haji tare da wajibi ce in an fara ba a yankewa kamar sallah ce yanzu mutum idan ya kabbara sallah sai wani uzuri ya fado masa a zuciyarsa zai katse sai yayi ne sai ya gama to ita ma aikin haji haka take haka ma umara idan yanzu ka fara umara sai wani uzuri ya fado maka ba za ka ce bari in dakata ba in je in gama sannan in zo ida a ba a haka amma da Larabawa suna haka mutum ya fara aikin hajin sa ya sa haramin sa sai kuma ya tuna da wani uzuri sai ce kai bari in canja sai canja rigar sa ya koma kayan gida sai ya je ya gama kuma sai ya zo ya dora sai Allah ya ce a'a daina haka daga yanzu in an fara aikin haji kar a tsaya sai an ida in an fara umara kar a tsaya sai an ida da haka wannan yana daga cikin fasarorin da malamai suka yi wa atimul hajja wal umrata lillah to sannan me yasa Allah ya ce kuma lillahi ku yi dan Allah me yasa a sallah bai ce ba wa aqimus salata lillahi a zakka bai ce ba wa atuz zakata lillahi a azumi bai ce ba wa sumu lillahi amma a hajji sai ce lillahi suka ce saboda Larabawa aikin hajjin su asali su ba dan Allah suke ba sun dauki taruwar su ta aikin haji ce kamar wani taron baje kolin karshen shekara mutane za su taho daga sassan duniya masu kayan kasuwanci su kawo yan tauri su zo a zo a yi ta kirari ana kasuwanci ana kaza ana kaza waɗannan manufofin da suke zuwa aikin haji dan su Allah madaukakin sarki yake so ya share su yanzu a daina zuwa aikin haji dan kawai kasuwanci a zo dan Allah amma bayan an gama ba laifi bane a yi kasuwanci an gane ko a daina zuwa aikin haji dan alfahari a zo aikin haji dan Allah to shine ma'anar lillahi shi yasa malamai suka ce na daga cikin abin da ke nuna cewa ba dan Allah suke shi kadai ba hatta talbiyyar su ta lokacin jahiliya in ka dauko zaka ga sunayen wasu a ciki ba Allah ba yanzu kai idan zaka yi talbiya aikin haji ko umara labbaik allahumma labbaik har karshe baka sa sunan kowa sai Allah ko annabi ba a sa sunan sa a talbiya ba kamar kiran sallah ba kaga kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah amma a talbiyar aikin haji ko sunan annabi ba a sa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak amma su lokacin jahiliya ba haka suke talbiya ba sai ce labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak wai Allah amsawarka bayan amsawa ba ka da abokin tarayya sai dai wani wanda naka ne da shi da abin da ya mallaka to suna nufin gumakansu su ma alloli ne su ma na Allah ne kananan alloli ne da haka ana yin dan Allah ana yin dan su shine Allah subhanahu wataala ce a adina wannan wa atimul hajja wal umrata lillahi ubangiji yace fa in uhsirtum idan aka tsare ku a hanya famastaysara min alhadi to ku yanka abin da ya sawwaka na hadaya kalmar uhsirtum daga al-ihsar ne al-ihsar a larabci yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine makiya su tare maka hanya to sai a ce an tare masa hanya ma'ana an hana shi wucewa zuwa ga abin da yake so ya je ma'ana ta biyu shine kana tsaka da yin wani abu sai rashin lafiya ya faru ya zama ba za ka iya gamawa ba to nan ma sai a ce an tsare shi to anan sai malamai suka ce wanne Allah yake nufi anan wasu sai suka ce na farkon ake nufi domin shine ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya taba tahowa zai zo umara kafirai suka tare masa hanya suka hana shi shine Allah madaukakin sarki yace humul ladina kafaru wasaddukum anil masjidil harami wal hadiya ayyaba luga mahillam suni faka fare da suka tare muku hanya kuma suka hana wa abun hadayanku ya kai inda ake yankawa kuma yace wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'i fi qarabiha babu wanda yafi zalunci sama da wanda ya hana mutane shiga masallacin Allah ana nufin manzo Allah da yazo zai umara mutanen Makka suka hana shi suka hana shi shiga Ka'aba suka hana shi je yayin tawafi suka hana shi ya sauke umararsa to da kafi wasu malaman suka ce al-ihsaru da ake nufi anan shine al-ihsaru bil adwi makiya su hana maka isa zuwa ga Makka yanzu misali kai shirin tafiyar ka ta aikin haji ko tafiyar ka ta umara musamman a lokacin da ake tafiyar kafa kana tafiya kawai sai ka je wani gari ka tara ana yaki an tara hanya ba za a baka ka wuce ba to idan irin haka ta faru bayan aya ta ce a cika aikin haji ko a cika umara to ya za ka yi to a irin wannan yanayin shine Allah ya bada mafita sai ya ce fa mastaisara min alhadi abinda za ka yi anan sai ka yanka abinda ya sawwaka na hadaya me abinda ya sawwaka na hadaya shine afiya domin hadaya tana farawa ne daga rakumi sai sa an gane ko sai rago to sannan sai akuya to mafi karancin abin da zaka yanka na hadaya shine akuya idan mutum aka tare shi a hanya aka hana shi ida umararsa aka hana shi isa Makka to sai ya yanka abin hadayarsa idan ya yanka sai ya aske shikenan sai ya dawo gida Allah zai baka cikakken ladan aikin haji cikakken ladan umara amma fa idan aikin hajin farilla ne to har yanzu fa sai ka biya wannan wani bonus ne aka baka an gane ko to duk da cewa wannan abu shine abin da ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallama makiya sun tare shi to amma tare da haka kalmar ihsar na daga cikin ma'anoninta shine rashin lafiya ya tare ka kana tsaka da aikin haji ko umara ya zama baka ida ba to a irin wannan lokaci kamar yadda wancan yayi kai ma haka zaka yi shine Ubangiji subhanahu wataala ya nuna hakan cikin abin da ya faru na kissar Ka'abu dan Ujra wanda zamu zo a gaba to sannan duk da haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gamu da wata mata sai take ce masa ya ma'aikin Allah ina so in je in yi aikin haji amma fa ina dan jin jikina ba dadi bana so in fara kuma rashin lafiya yafi karfi na sai manzon Allah ya ce je kiki aikin hajjin ki amma ki kafa sharadi zan warware aikin haji na duk inda ciwo na yafi karfi na Sudaka sai manzo Allah ya nuna kenan ashe rashin lafiya ma yana iya hana mutum cika aikin haji ko umara kuma idan hakan ta faru to mutum zai yanka shi ma abin da ya sawwaka ne na hadaya fa mastaisara min alhadi an gane ko da haka malamai suka ce anan an yi abin da ake kira ilimin balaga hazfun bil ijaz ko ijazun bil hazf ma'ana takeice magana amma ta hanyar cire wasu kalmomi asalin yadda zancen yake fa alayhi mastaisara min alhadi ko fadhbahu mastaisara min alhadi ko fanharu mastaisara min alhadi mana idan hakan ta faru to ku yanka in abun yankawa ake ko ku soke in wanda ake sokewa ne na mastaisara min alhadi abin da ya sawwaka na daga hadaya ubangiji yace wala tahliku ru'usakum kuma kada ku yi aski hatta yabluga alhadi mahillahu har sai abin hadaya ya kai inda ake yanka shi mana shi aikin haji tsakanin yanka da aski to yanka ake farawa sannan a yi aski an gane ko wannan shine asali kamar yadda wannan aya ta nuna qarara wala tahliku ru'usakum kuma kar ku yi aski hatta yabluga alhadi mahillahu har sai hadaya ta kai wajen yankanta ma'ana har sai an yanka ta an gane ko kamar yadda ayatu suratul hajj Allah madaukakin sarki yace li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'ithal faqir thumma liyaqdu tafaqahu to malaman tafsiri duk sun yi ijma'i da yace wa yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami nan yanka ake nufi to ashe kaga yanka ake farawa can gaba kuma sai ya ce thumma liyaqdu tafaqahu sannan sai su fitar da daudar jikin su to fitar da daudar jiki kuma aski yana ciki da haka dai a aikin haji tsakanin yanka da aski wanne ake farawa yanka ake farawa sannan sai ya aski amma tare da haka da mutum zai kuskure a madadin aski ya fara yanka sannan yayi aski sai ya fara aski sannan yayi yanka babu laifi. Abdullahi dan Amr dan Kaz yace mun je aikin hajji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ranar Arfa, manzo Allah yana filin Arfa ranar hajji kai mana irau yawmul hajji al-akbar ranar tawaful ifada, mutane suka zo suka tattaru gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna masa tambayoyi. Wannan sai yace ya ma'aikin Allah a madadin in fara yanka sai na manta sai nayi aski, ko a madadin in fara aski sai na manta sai nayi yanka, ko a madadin in fara dawafi an yi jifa sai na fara yanka sannan sai na zo nayi jifa, ko a madadin in yanka sai na fara. Ma'ana dai wanda suka jirkita aikin hajjin su na gaba suka kai shi baya, na baya suka kai shi gaba. Abdullahi dan Amr dan Az yace duk wanda yayi tambaya sai in ji Annabi ya ce da shi if'al wala haraja, ba laifi je ka kai na gaba, ba laifi je ka kai na gaba, ba laifi je ka kai na gaba. Ma'ana jinkirta wani da gabatar da wani a cikin irin waɗannan ayyukan baya bata su. Idan a madadin farko ka zo kai jifa sannan ka taho ka zo kai tawafi sannan ka tafi ka je kai yanka sannan ka zo kai aski, to a madadin haka duk wanda ka dauka nabiyin ka kai shi ya zama na farko, na farko ka kai shi na uku, na uku ka kai shi na daya, wannan duk babu laifi if'al wala haraj. To amma in jirantawa za ka yi daki daki yadda ake so, to abinda ake so yanka ake fara yi sannan sai a zo ayi aski, shine wala tahliku ru'usakum, kuma kada ku aske gashin kanku hatta ya baluga alhadi mahillahu, har sai hada ya ta kai mayankata. To kalmar wala tahliku kada ku yi aski, aski iri biyu ne, akwai kwalkwabo akwai saisaye. A larabci kwalkwabo shi ake kira da halqu, saisaye kuma ana kiransa da taqsiru. Shine Allah ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi latadkhulunna al masjid al haram in sha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina. Kaga akwai halqu akwai taqsiru akwai saisaye akwai kwalkwabo. To a aikin haji wanne ya fi lada? Kwalkwabo ya fi lada. Shi yasa shi Allah ya fi faɗa a Qur'ani. Kaga shi yasa anan sai yace wala tahliku ru'usakum, kada ku kwalkwale gashin kanku in kun yi aikin haji ko umra, a'a har sai kun fara yin me? Yanka. To ashe kenan kwalkwabo din shi ya fi lada. Amma idan mutum yayi saisaye kuma ba laifi bane ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi aikin haji da yazo yana addu'o'i, cikin waɗanda yayi addu'a akwai masu kwalkwabo a aikin haji ko umra. Manzo Allah ya daga hannu yace Allahumma rahimil muhallikina, Allah kai wa masu kwalkwabo rahama. To da yawan sahabbai ba su yi kwalkwabo ba a lokacin saisaye suka yi, shi kuma daman so yake nuna musu kwalkwabon ya fi lada, sai wa masu kwalkwabo addu'a. To shine sai suke cewa wal muqassirina, ya ma'aikin Allah a sa masu saisaye, sai yake faɗa. Ya sake cewa Allahumma rahimil muhallikina, Allah ka ji kan masu kwalkwabo. Suka ce wal muqassirina, da masu saisaye yake faɗa. Sai da ya faɗi masu kwalkwabo sau uku sannan sai yake wal muqassirina, to kuma da masu saisaye. Ashe kenan idan mutum yayi kwalkwabo yana da lada ne 75 cikin 100, in ku saisaye kai 25 cikin 100 kake. Amma wannan kadai a aikin haji ne, banda a zaman gida. A rayuwar yau da kullum saisaye ya fi kwalkwabo. Sahabbai suna karhanta yin kwalkwabo a rayuwar zaman gida, amma a rayuwar aikin haji ko umara suna fifita kwalkwabo akan saisaye. Saboda me? Saboda kwalkwabo a rayuwar zaman gida sifa ce daga cikin sifofin khawari. Khawari sune yanzu yadda zaka fassara kowa ya fahimta kace yan boko haram. Wasu ne wanda za su zo da da'awar musulunci amma ba wanda suke kashewa sai musulmi. Tun zamanin sahabbai aka yi su, su suka kashe Uthman. Sayyidina Ali ya yi yaƙi da su. Kuma ka iya cewa ƴan tatsi ne. Su sun fi ba su yadda da hadisi ba, da Qur'ani suka yadda. To a wancan lokacin na daga cikin alamar da suke wa junansu don su gane kwalkwabo su ba sa saisaye. Shine manzo Allah ya faɗi su a hadisi ya ce sima humut tahliq, na daga cikin alamar da za ku rinka gane su da shi kwalkwabo. Fa iza ra'aytumuhum fa animuhum, in kun kama su ku kashe su. Da shi yasa sayyidina Umar in ya ganka da kwalkwabo yana warning ɗinka kar ka sake. wata rana wani mutum yayi kwalkwabo sai da kwalkwaban ya dan fara gashi sai yazo gaban sayyidina Umar sai yake wallahi da ka zo min da shi bai fara gashi ba sai jikinka ya gaya maka saboda manzo Allah ya gaya mana sifofin yan ta'adda kuma ko yan tatsi ne da akai a Kano ku tambayi tarihin su cikin abin da suke su ba su aikin askin sai sai kwalkwabo suke na yanzu kuma gemu ne ba su ajiya su habas suke sai saiwa suke kwalkwalewa yanzu ba za ka taba gani wani dan kara kato da gemu ba alamar su cire gemu gaba daya to da ka dai sai sai yana da falala amma kwalkwabo ya fi shi falala a aikin haji da ubara shine Allah yake wala tahliku rusako kada ku kwalkwale gashin kanku hatta ya baluga alhadi wa hillahu sai hadaya ta kai mahallinta to menene mahallin hadaya waɗansu malaman suka ce inda aka tsare ka to nan ne mahallin hadaya wasu kuma suka ce a ba inda aka tsare ka ne mahallin hadaya ba mahallin hadaya shine a kai ta ka'aba shine Allah yake hadiyan baligal ka'abati hadaya sai ta isa ka'aba هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا اي يبلغ محله سكتي محله شيني كعبة ثم محله الى البيت العتيق داك ايتا هدايا اكيتا كعبة تو سي malamai suka ce a'a ya danganta da wani irin tsarewa akai maka idan makiya ne suka tsare ka a hanya to kai inda hadayarka za a yanka ta shine a inda aka tsare ka domin manzo Allah da mutanen Makka suka tsare shi a Hudaybiya ya yanka hadayar sa bai ce a kai masa Ka'aba ba domin ba za su yarda su bari a wuce maka da hadayar ba to amma idan rashin lafiya ne ya tsare ka to sai ka tura wani ka ce to ga abin hadaya ta ka kai min Ka'aba ka yanka a can da ka kun ga tsarewar da ban iri biyu ce idan makiya ne suka tare maka hanya to hadayarka a inda aka tare ka za ka yanka ta mahillahu shine nan inda aka tare ka amma idan rashin lafiya ne ya tsare ka ya hana ta ka cika aikin hajji ka ko umara to mahilla hadiyika shine a aika ta Ka'aba a je a yanka ta a can shine ubangiji subhanahu wataala yake wala taliku rusukum hatta yabluga alhajju mahilla faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance mara lafiya daga cikin ku aw bihi adam min ra'sihi ko yana da wata cuta a kansa fafidiyatun to fidiya ta wajaba a gare shi ma'ana idan bai in yayi aski ko yayi ko ya cire fata daga jikinsa sakamakon uzuri na rashin lafiya to fafidiyatun dole ne sai yayi fidiya yanzu misali idan mutum ya shiga aikin haji baya halatta ya yanke wata fata a jikinsa baya halatta ya cire wani gashi daga jikinsa to wani uzurin zai iya sa dole sai an yanki wata fata wani uzurin zai iya sa dole sai an yanki wani gashin a jikinka misali mutum ya samu wani tsautsayi a ka za a yi masa dinki sai an aske wajen kuma gashi yana sanye da aikin da harami na aikin haji ko umara to a irin wannan yanayi in dai hakan ta faru to lallai in an yi maka askin to kuma sai kai fidiya to mecece fidiyar ubangiji ya ce min siyamin shine azumi aw sadaqatin ko sadaka aw nusukin ko yanka mutum zai yi azumi ko yayi sadaka ko yayi yanka to menene azumin azumin shine yayi azumi guda uku kuma wannan azumin guda uku zai yi su ne tun a Makka to sannan kuma sadaka shine ya ciyar da miskini ko wani miskini ya bashi mudin nabi guda biyu wasu malaman suka ce a shine ya dafa abinci ya bashi ya ci ya koshi to sannan kuma ko yanka yankan shine ya yanka mafi saukin abin da ya samu na dabba shine akuya to wannan ayar ta sauka ne sakamakon wani daga cikin sahabbai wanda ake kira da suna Ka'ab dan Ujra Ka'ab dan Ujra yace mun je aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai sai rashin lafiya ta kama ni da rashin lafiyar nan ta kama ni manzon Allah ya zo masauki na ya duba ni to amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya duba ni bai fahimci zurfin rashin lafiyar ta ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi sai cuta ta karu haske da ta kai kwarkwata tana zubowa daga kaina to shine yace sai aka dauke ni sai aka kai ni wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama dan a sama min mafita dan ya ga halin da nake ciki kuma ya faɗi hukuncin da zan yi fa qala sai manzo Allah yace yuzika hawamuka shin wannan kwarkwatar taka tana cutar da kai a wani kaulin ma zanantu أن وجعك بلغت بك مثل هذا أو كما قال عليه السلام مازال yace ai ban yi tsammanin rashin lafiyar taka ya kai ga haka ba to shine Ka'ab dan Ujra ya girgida kai ko ya amsa yace eh ya ma'aikin Allah lalle cutar ta kai inda ta kai kamar yadda kake gani kala sai manzo Allah yace da shi fahalik ra'ataka to je ka kai aski domin yana daga cikin hanyar da ake magance kwarkwata musamman in taka taka ce sai a cire gashin domin duhuwar gashin take samu ta ci gaba da zama a cikin jikin dan adam aw kala ko yace da ni ihlik je kai aski kala Ka'abu yace fi yanzalat hadhihi alaya dan haka sanadiya ta ce wannan aya ta sauka faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk izuwa karshen aya Ka'abu yace fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam to nan take sai annabi yace da ni sum salasata ayyamin kai azumin kwana uku kaga da aya ta ce fa siyamun an gane ko kuma kana minkum maridan aw bihi adha min ra'si fa fidyatun min siyamin siyamin din anan ba ana nufin na kwana daya ba na kwana uku domin gashi manzo Allah ya fassara a sunna yace sum salasata ayyamin to kai azumin kwana uku a madadin askin da zaka yi aw tasaddaq bi farqin ko ka je kai sadaka da abin nan ƙwariya baina sittatin tsakanin mutun shida mana farqu sunan wani mazubi ne wanda su Larabawa sun san da shi kamar mu yanzu mukan ce kwando ko mu ce ƙwariya an gane ko ko mu ce daro ko mu ce kwatanniya wannan nau'i ne na mazubi duk wanda ka faɗa in ya san shi a ƙasa Hausa ya san girman sa to wannan zai ishi mutun shida su ci su koshi sai manzo Allah ya ce to ko ka je kai azumin kwana uku ko ka je ka samu wannan mazubin cike da abinci wanda zai ishi mutun shida ka je ka samu mutun shidan ka raba musu aw yansuk bima tayassara ko kuma ka yanka abin da ya sawwaka na dabbar hadaya wanda shine akuya to abin lura da kyau anan shine aya ta jira waɗannan abubuwan na farko azumi ta fara faɗa fa fidyatun min siyami na biyu sai ta ce me aw sadaqatin sadaka na uku sai ta ce me aw nusukin ko yanka to amma malamai suka ce ba dole bane sai an jera ala takhyir ne ba ala tartibi ba mana ba dole sai ka rasa na farkon sannan kai na biyun ba sai ka rasa na biyun sannan kai na uku kana da damar ka tafi ma na karshen mana a madadin kai azumi kana da damar kai yanka a madadin kai sadaka kana da damar kai yanka tare da cewa yankan shine na karshe amma zaka iya gabatar da shi akan sauran to sannan ubangiji subhanahu wataala anan waɗanda za su yi wannan abin nau'i biyu ne na mutane na farko ya ce mara lafiya bai faɗi nau'in rashin lafiya ba shi yasa malamai suka ce kowane rashin lafiya zai iya shiga to sannan kuma sai ya keɓance da cutar kai ita kai tsaye an san cewa galibi maganinta sai an yi aski sai an yi aski kamar ciwon kai in yayi tsanani na daga cikin hanyar da ake samun sauki in mutum yana da yawan gashi a cire gashi sawa'an ciwon kai ne na gefen kai ko na dukan kai to haka nan in wani rauni ne wanda za a yi aiki ɗinki kaga shi ma sai an cire gashin dan a samu sauki to amma sauran ciwuka da shari'a ta ce rashin lafiya suka ce rashin lafiyar da zai bayi zuwa ga ai aski misali in ma a jikinka ne ya kama sai an yi aski ko sai an cire wata fata to wannan cire fatar ko wannan askin shi yake jawo ai wannan amma idan ba za ka kai ga yin haka ba to ba sai kai wannan ba ubangiji madaukakin sarki ce fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa man lam yajid wanda bai samu damar yin waɗannan abubuwan da aka faɗa ba duk da cewa sun hau kansa na sadaka fa idza amintum kai idan kuka aminta mana ya zama cewa makiyan da suka tare ku ko rashin lafiyar da ya rinjaye ku sai ya tafi wanda malamai anan sun rinjaye da cewa makiya ake nufi domin a larabci ba a cewa wanda ya warke daga rashin lafiya amina sai dai wanda ya kubuta daga hannun makiya shi ake cewa da shi amina ya amuntu to fa in fa idza amintum in kun amuntu daga hannun makiya da suka tare ku faman tamatta'a to duk wanda ya yi aikin haji irin na tamattu'i bil umrati ila al haji shine farawa da umara a hada ta da haji to shi ma fa mastaisara min al haji sai ya yanka abin hadaya mafi kankanci shine akuya ubangiji yace fa man lam yaji amma wanda zai yi aikin haji na tamattu'i amma bai da abin hadayar da zai yanka to shi fa siyamu salasati ayyami tsaye azumi na kwana uku fil hajji tun a garin makka a lokacin da ake aikin haji wa sab'atin bakwai kuma idza raja'tum idan kun dawo gida sai Allah ce tilka asharatun kamila kaga kenan in an hada sun zama goma cipcip da cipcip to wannan cewa tilka asharatun kamila malamai suka ce wannan kawai wani dandano ne na yaren larabci kamar yadda mu da Hausa muke cewa dalla dalla ko gwaru gwari amma duk mai hankali in an ce masa goma ga uku ga bakwai nawa ce goma ce to amma akwai abin da laraba suke kira da suna fazlaka fazlaka shine bayan an hada an fada abu awaware sai kuma a zo a dunkule shi to shine kamar abin da zaka ce a Hausa dalla dalla salasun samanin wasnatani fatilka ashrun wasaminatun tamilu ila sahami kamar da wani mawaki yace da haka Allah yace tilka asharatun in kun hada wannan da wancan ma'ana bakwai din da ukun asharatun kamila sun zama goma cipcip da cipcip to sai Allah yace zalika wannan hukuncin na mutum idan yana aikin hajji na tamattu'i sai yayi fi hadaya idan kuma bai da ita zai azumi goma uku a aikin hajji bakwai in ya dawo gida zalika wannan hukuncin liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram ga wanda shi ba dan garin makka bane mana shi mutumin da yake makka idan zai yi aikin haji na tamattu'i ya hada umra da haji to koda bai da abin hadaya shi an sawwake masa shi ba zai yi wani abu na fidiya ba mana ba zai yi azumin nan ba to amma kai wanda ba dan makka ba in zaka yi aikin haji na tamattu'i wanda sai an yi hadaya kuma ya zama baka da abin hadayar to fa kai dole sai kai aikin azumi uku a can kuma in ka dawo gida kai bakwai to wannan yake nuna maka falalan makka da falalar yan makka waɗansu hukunce-hukuncen Allah ya dauke musu su an gane ko da haka ubangiji yace zalika wannan hukunci liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram ga wanda iyalansa ba mahalartan masallaci mai alfarma bane mana ba mazaunan makka bane sallace wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne ga duk wanda ya saba wa dokokinsa ko ya saba wa shari'o'insa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya bada lada